yankwan kina mai kallon Boko Haram kan yin tashin gishina Andro inda masu cikin su da hare-hare a wasu yankuna na jihar Adamawa, Borno da kuma jihar Yobe, jihohin da lamarin ma ta shafa. Na baya bayan nan shine ma yunkurin da suka yi shiga garin biyu da ke jihar Borno da kuma ƙauyukan Gombe da Mama da Gal da ke kusa da dajin Sumbisa, wanda ke zama tangarɗin minigamata da kare bayan. Rundunar sojin Najeriya na kosar da Lale, inda babban hafin sojin kasar Lieutenant General Yusuf Tukuru Burtai shi da wasu kusoshin soji suka ziyarci jihar Adamawa domin ganin halin da ake ciki. Burtai, wanda ya soma yada zangwa a rundunar soji ta 23 da ke yana domin kaddamar da asibiti da kuma masukin baki kafin daga bisani ya wuce zuwa madagali, ya koya ba da irin nufin da ake samu a yanzu.
Let me at this juncture remind all of us of our sacred responsibility. As you are aware, we are consolidating on the gains of the several years of intensive fight against insurgency and other security challenges.
Wannan nasarar da kuke gani abun yabawa ne, kuma rundunar soji za ta ci gaba wajen kare yancin Najeriya, a cewar babban hafsan sojin Najeriya.
Therefore, we must uphold and perform our responsibilities of protecting the territorial integrity of our great nation.
To ya koya mana zata ma ke kallon harin sarika ne kin da na san Boko Haram kewacin kwanakin nan. Malam Yakubu Musa, wani manazarci ne kan hakokin da ke faruwa a rikicin Boko Haram, ya ko bayyana irin matakan da ya kamata a dauka.
Amma lokaci irin wannan kaman na ƙarshen shekara ba, kukuwan Christmas da sabon shekara, daman hakika za a fuskanci barazana daga gare su don su nuna mutane suna nan don su kuma tada hankalin mutane su haɗa husuma. Kamar yadda aka gani ga sun kashe wasu kristoci ranar Christmas don zai haɗa husuma. Kwanakin baya ma akwai wani dan garinmu ba mai suna Ujumar Gaye, shi ma ya yansa biyu suna kan dawa daga mai duka halin goza su ma sun hallaka su, banda wasu hare-haren da suke kaiwa a tsoron ƙauyuka Ghana suka yi yunkurin kaiwa biyu da matasan garin suka yi hoɓɓasa suka mara da ƴan tsaro baya aka fatattake su. So abin da za a kira ga jama'a yanzu shine kawai jama'a su yi ɗin ko ta kwana kar su bar wa musamman ƴan sa kai, kar su bar wa jami'an tsaro kawai. Duk lokacin da suka ji wayannan sun ce kule su ma su yi cas su ma jami'an tsaro baya a fuskance su, haka ne kawai za a yi magani. Duk da mutanen biyu suka yi ɗinnan lallai ne sun cancanci yabo, kuma ina ji wannan shine karo na uku da suke irin wannan, ya kamata a yi koyi da su a wasu wajaje don dole mu tallafa jami'an tsaro, don yawancinsu daga wasu wurare aka kawo su ba su san kan garuruwan ba, sai da ɗan gari akan ci gari su, saboda haka dole ne wayannan za su farfafa maki su ma su fito a yi aiki da su musamman ƴan sa kai a daƙule wannan hare-hare.
Shi da wannan rikici na Boko Haram wanda aka shafe da shekaru bakwai ana fafatawa, ya kula kuma rayuka da dama baya ga tilastawa ƴan Najeriya gudun hijira zuwa wasu ƙasashen waje, wanda kukawa yanzu lamura sun sama kwanta a wasu wuraren. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.